إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان هكا إنوا مسلمي دمك ساكا حدوا أولنا مسلتي نمسجد الصديق أولنا أنقوا تزريا أيومنا رانا اللهدي wanda ya daidai ga 8 ga watan Safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 12 ga watan 8 11 ga watan 8 miladiya Isa alaihi salatu wassalam shekara ta 2024 za mu ci gaba inda malam yake cewa adda'awatu ilai bayan malam yayi mana bayani menene ilimi yace mana ilimi shine mutun ya san Allah mutun ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mutun ya san addinin musulunci abinabi sai malam yake ce mana al'amalu bihi ya zama wajibi mutun yayi aiki da wannan ilimin da yazo makaranta aka koya mishi sawa'an mai karantarwa ne ko ku wanda yake koyan ilimin ne shine malai yake ce mana adda'awatu ila Allah adda'awatu ilai malai yake cewa mutum ya kamata yayi kira a zuwa ga wannan ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi anan da malai yake cewa adda'awatu ilai wannan damirin da malai yake cewa adda'awatu ilai malamai suna da maganganu guda biyu anan akwai wanda suke ganin cewa adda'awatu ilai wannan damirin yana komawa ne zuwa ga al-ilmu wal-amal ai ya zama wajibi mutun yayi kira zuwa ga ilimi kuma sannan mutun yayi kira zuwa ga aiki mai kyau saboda wannan damirin wasu suna ganin yana komawa ne zuwa ga ilimi sannan kuma da aiki mai kyau hujjar su anan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da shari'a arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq Allah ya aiko shi da shari'a da addini na gaske ita kuma alhuda idan aka ce shari'a ana nihin shine ilimi mai amfani dinul haqq addini na gaskiya kuma shine aiki mai kyau a wannan abubuwan ne guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kira shi yasa wasu malaman suke ganin adda'awatu ilaihi wannan damirin yana komawa ne zuwa ga aiki kuma sannan yana komawa ne zuwa ga ilimi magana ta biyu wasu malamai suna ganin cewa adda'awatu ilaihi wannan damirin yana komawa ne zuwa ga ai adda'awatu ila al-amali bil ilm wannan damirin yana kira ne zuwa ga akarantar ai kira zuwa ga wannan ilimin adda'awatu ila al-amali bil ilm wannan damirin wasu suna ganin cewa saboda laraba sun ce ad-damiru ya'udu ila aqrabil mazkuri min kenan suna ganin cewa adda'awatu ilaihi wannan damirin yana komawa ne zuwa ga aiki na gari amma zance wanda ya rinjaye shine cewa adda'awatu ilaihi mutun yayi kira zuwa ga ilimi saboda da ilimi ne kadai mutun zai sanin Allah mutun zai san wane ne ubangijin shi kuma yaya ne ya kamata ya bauta ma wannan ubangijin nashi a kalkashin haka duk wanda ya kira zuwa ga Allah wanda ya kira ga a karanci ilimi a koyi ilimi to wannan mutumin shine yayi daidai ga manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da'awa da kiran mutane zuwa ga su nemi ilimi domin su bauta ma Allah shi ita ko da'awa a kira mutane su yi imani a kira mutane su bar shirka a kira mutane da su bauta ma Allah shi kadai wannan aiki ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora ma annabawa tun fil azal aiki ne wanda na annabawa ne ayi kira zuwa ga Allah ayi kira zuwa ga abauta ma Allah shi kadai Allah yake cewa kul hadhihi sabili ka gaya musu cewa wannan hanya ta ce ai kira zuwa ga Allah hanya ce ta annabawa ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basiratin akan hankali akan maduba akan mahanga mai kyau ana wa manittaba'ani dani da wanda ya bi ni haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ga ma manzansu cewa ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasana kai kira zuwa ga ubangijinka da hikima sannan da magana da dada da magana mai kyau a kalkashin wannan ayoyin ashe kira zuwa ga Allah aiki ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala annabawa ya fara dora ma wannan aikin haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah ya aiko shi ya fara da'awa da'awan ta fara girmama manzon Allah ya zanki tura wasu sahabban shi da su zanki zuwa garuruwa su zanki dardo sarakai suna kiran su zuwa ga bauta ma Allah shi kadai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga ya ma Ali ranar yakin Khaibar yake ce mishi unfud ala rislik kaje ka tafi hasse kaje wajen su hatta tanzila bi sahatihim hasse kaje inda suke thumma du'uhum ila al-islam sannan ka kira su zuwa cewa su miƙa wuya su bauta ma Allah shi kadai wa akhbiruhum manza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ka ba su labari bima yajibu alaihim min haqqi Allah fi da abinda ya wajaba a gare su na haƙin Allah a cikin wannan musulunci ashe kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hanya ce ta annabawa gashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan musulunci ya fara yaduwa yana tura wasu sahabban shi domin su je wasu gararuwan su kira mutane zuwa ga musulunci a cikin hadisin da Abdullah ibn Abbas yarda Allah ta kara tabbata a gare su yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma Mu'az lokacin da ya tura Mu'az ya je zuwa garin Yaman ya kira wa'annan mutanen da su yi imani da Allah manzon Allah yake ce mishi innaka sata'ti qauman ahlal kitab ahla kitabin innaka sata'ti qauman ahla kitabin manzon Allah ya ce mishi kaje ya kai Mu'az zaka tardo wa'ansu mutane wa'anda Allah ya ba littahi fa idza ji'tahum manzon Allah ya ce mishi sallallahu alaihi wasallam idan ka zo musu fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah ka kira wa'annan mutanen da su shaida cewa lalle babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma lalle muhammadu manzon Allah ne fa inhum ata'uka lidhalik idan dai hasi maka da'a ga wannan fa akhbiruhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla ka gaya ma wa'annan mutanen cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya dora musu salloli guda biyar wanda za su yi da wuni kuma wanda za su yi da daddare manzo Allah ya ce idan sun yi maka da'a a wannan fa akhbiruhum anna Allah qad farada alaihim ka gaya musu cewa Allah ya farlanta musu zakka wadda za a zanki doka daga masu kudin su ana ba talakawansu manzo Allah ya ce fa inhum ata'uka lidhalik idan dai har sun yi maka da'a ga wannan fa iyyaka wa kara'imi amwalihim kakka doki dukiyoyin su wa'anda suka hiso manzo Allah yake ce mishi wattaqi da'awatal mazlum ka ji tsoran addu'a wa'anda wanda aka zalunta fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab addu'a wanda aka zalunta ba ta da shamaki tsakaninta da Allah ashe kira zuwa ga Allah kira zuwa ga abauta ma Allah shi kadai hanya ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora annabawa akanta kuma akanta suka tahi har suka zanto suna umurta da ayi wannan aikin sannan bayan annabawa wanda Allah ya dora ma aiki na ayi kira ga Allah ayi da'awa sune al'umma gaba daya Allah ya dora ma al'umma cewa ya kamata su yi kira ga addinin Allah amma sai Allah ya dora wannan da'awar da Allah ya dora musu idan wasu sun yi sun dauke ma wasu kenan ita haraka ta da'awa a kira zuwa ga Allah a kira zuwa ga abauta ma Allah shi kadai hanya ce ta al'umma gaba daya Allah ya yi umarni ga al'umma gaba daya da su yi kira zuwa ga abauta ma Allah wannan kiran sai Allah ya sauƙaƙe ma al'umma idan wasu sun yi to Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke ma sauran Allah yake cewa waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair asamu daga cikin ku wasu al'umma suna kira zuwa ga alkhairi وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ سُنَا أُمَرْنِي دَ أَيْ أَيْكِي مَيْ كَيْو وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ سُنَا هَانِي غَ أَبُو مَرَ كَيْو اللَّهُ يَتِي وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأَنَّ سُونِي وَأَنَّ ذَاسِ صِيرَا أَشِكِرَا زُوَا غَ اللَّهُ هَنْيَا تِي تَ أَنَّبَاوَا سَنَّ هَنْيَا تِي وَدَّ اللَّهُ يَ دُورَا مَ دُكَّانُ الْمُسْلِمَيْ سَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَتَوْسَيَا yassa idan wasu sun kira to Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke masa sauran anan inda Allah yake cewa waltakum minkum malaman tafsiri sun yi sabani anan wannan minkum din litab'id ce ko li bayanil jins minkum da Allah ya ce yana dora ma wasu ne ko ku yana dora ma dukkanin al'umma ne al-imamu tabari da al-imamu al-qurtubi da ibnu kasir sun tahi cewa minkum Allah yana nihin cewa da'awa al'umma su yi da'awa amma a lokacin da malamai suka yi minkum nan ana nihin malamai lokacin da malamai suka yi da'awa to Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke masauran al'umma gaba ɗaya magana ta biyu akwai wasu malamai da suke ganin cewa da'awa wajibi ce akan kowane musulmi kowa ya kamata ya tashi ya kira zuwa ga Allah daidai abin da kashi kana iyawa hujjar su anan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ballighu anni walau aya ku bada labari daga gare ni ko da aya ɗaya ce ka sani ya kamata kai kokarin cewa kaga wannan aya ka koya ma wani ita ko da hadisi guda ne ka iya kai kokarin cewa kaga wannan hadisin ka koya ma wani shi idan wasu malamai suna ganin cewa da'awa ta wajaba akan kowane musulmi ya tashi yayi da'awa zuwa ga addinin Allah daidai gwalgwado daidai iko al'amari na da'awa idan wasu suka yi to Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke ma sauran al'umma amma malami wanda ya san abinda Allah yace abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to shi wannan ba a dauke mai nauyin da'awa ba matukar dai al'umma suna da bukata zuwa ga wannan ilimin nashi duk wani ilimi da Allah subhanahu wataala ya ba wani malami to ba a doke mishi nauyin da'awa ba matukar dai wannan al'umma suna da bukatuwa zuwa ga wannan ilimin duk wanda ya boye ilimi na shari'a bayan Allah subhanahu wataala ya bashi wannan ilimin bayan cewa Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi kuma mutanen da yake rayuwa da su suna da bukatuwa zuwa ga wannan ilimin to wannan mutumin ya yi laihi mai girma a wajen Allah subhanahu wataala Allah yake cewa wa iz akhadha Allahu misaqal ladzina utul kitab a lokacin da Allah ya dauki alƙawali ga mutanen da Allah subhanahu wataala ya ba su littahi latubayyinunnahu linnas lalle za ku bayyana ma mutane wannan littafin da Allah ya ba ku wala taktumunahu kada ku boye wannan ilimin da Allah ya ba ku Allah ya ce fa nabadhuhu wara'a zuhurihim sai suka watsa shi bayan su wasdarau bihi samanan qalilan suka saida wannan ilimin da dan abun duniya wanda bai taka kara ya karya ba Allah ya ce fa bi'sa ma yashtarun tir da abun da suke saye da wannan ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu wannan aya koda a ce ta sabka ga yahudawa to wannan aya ta game dukkanin wani mutum da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ilimi sannan ya boye wannan ilimin al-imamu al-hasan da qatada suka ce ita wannan aya hiya fi kulli man utiya ilma shay'in min al-kitab wannan ayat tana bayani ne akan duk wani mutum da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ilimi na littahi faman alima shay'an falyu'allimhu suka ce duk wanda ya koyi wani abu to ya koya ma mutane wannan abu wa iyyakum wa kitmanal ilmi fa innahu halaka na suka ce mun hore ku da boye ilimi saboda shi boye ilimi halaka ne Muhammad ibn Ka'ab yake cewa la yahillu li'alimin ba yayyuwa ga wani mutum wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ilimi an yaskuta ala ilmihi yayi shiru akan wannan ilimin da Allah ya bashi kana ganin ana banna kana ganin ana addini ba yadda Allah ya ce ba kuma Allah ya baka ilimi kai shiru Muhammad ibn Ka'ab yace bai kamata mutum yayi shiru ba akan ilimin da Allah ya bashi wala li jahilin an yaskuta ala jahlihi sannan bai kamata ba ga mutumin da Allah ya bashi karamcin ilimi yayi shiru ba zai nemi ilimi ba yaje yana ibada a cikin jahilci sannan ya karanta wannan ayat wa iz akhadha Allahu misaqal ladina utul kitab sannan ya ƙara karanta fada Allah madaukakin sarki da yake cewa fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala yabba ilimi in dai habbu ku sani ba Abu Huraira yake cewa a ƙalƙashin wannan ayat laula ma akhadha Allahu ala ahlil kitab yace ba dan alƙawalin da Allah ya doka ba da wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimin cewa tabbas su bayyana ma mutane Abu Huraira yace ma haddastukum bi shay'in yace da ban ba ku labari ba ko ƙwara daya akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa tala hazihi al-aya sannan Abu Huraira ya karanta wannan aya wa iz akhadha Allahu misaqal ladina utul kitab ashe ilimi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya baka to bai kamata ka boye wannan ilimin ba ya kamata ka bayyana ma mutane in dai har suna da buƙatuwa zuwa ga wannan ilimin anan ba a hidda malami ba ba a hidda dalibi ba dan abunda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da kai idan ka koma ka koya ma iyalinka abunda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da kai abokinka da kuke zama da shi a fada wanda bai iya ba ka koya mishi abokinka wanda bai iya addini ba kana tare da shi to kai kokarin cewa ka gyara mai sallaci ita shari'a ta musulunci bai ishi musulmi ba kadai a ce yayi imani sannan ya koyi ilimi sannan ya koyi ilimi kuma yayi aiki mai kyau wannan bai ishe ka ba a shari'ar musulunci ya zama wajibi ka tashi kai kira zuwa ga Allah daidai karhin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka shi yasa kar mu rena dan abun da za ka yi a hanyar Allah abun da za ka yi domin addinin Allah ya ci gaba kakkarena shi ko kadan abun da ake fata kai kokarin Allah subhanahu wa ta'ala ya karba maka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da matan nan ta mutu wadda take sharan masallacin shi aka je aka binne ta aka mata sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwana bi bai ganta ba ya tambaya ina matan nan dake mana shara aka ce mai tara su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace anuna mai kabarinta manzo Allah yan mata sallah yan mata addu'a ashe duk abun da kake iyawa naka kira zuwa ga hanyar Allah to kai kokarin cewa kai wannan aikin Allah yake cewa wazkur ibadana katina bayinmu Ibrahima wa Ishaqa ulul aidi wal absar Allah yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam katina annabawanmu da manzanninmu Ibrahima da Ishaqa da Yaqub Allah yace ulul aidi al-aidi malaman tafsiri sun fassara shi da cewa al-quwwatu fid-din suna da ƙarfi suna da jajircewa a cikin addini wal absar malamai sun fassara shi da cewa al-uqulus safiya suna da hankali wanda hankalinsu suna sanya shi ne a wurin tunanin yaya za a yi su kawo ma addinin Allah ci gaba wani abu za su yi kira zuwa ga da'awa a ƙalƙashin wannan duk mutumin da ya boye wani ilimi da Allah ya bashi to wannan mutumin ya halaka fa inna man alima min al-ilmi shay'an duk wanda ya san wani abu daga ilimi sannan ya boye wannan ilimin bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan al'ummar da yake rayuwa a cikin su suna da bukata da wannan ilimin to wannan mutumin ya yi laihi mai girma a wajen Allah Allah yake cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna shin kaga wa'anda suke boye abinda muka sabkar minal bayyinati na daga hujjoji wal huda da shari'a min ba'di ma bayyanahu lin nas bayan mun bayyana ma mutane shi ulaika yal'anuhumullah Allah ya ce wa'annan mutanen da suke boye ilimi Allah zai tsine musu wa yal'anuhumul la'inun sannan masu tsinuwa ma za su tsine musu wannan aya koda a ce ta sabka a Yahudawa to wannan aya ta game dukkanin al'umman musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man su'ila an ilmin wa katamahu wanda aka tambaye shi akan wani ilimi wanda ya san wannan ilimin sannan ya boye wannan ilimin aljamahu Allahu bilijamin min narin yawmal qiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a mishi linzami irin linzamin da ake ma dabbobi ana jan su Allah zai sa a mai irin wannan linzamin na wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu sannan duk mutumin da ya kira zuwa ga Allah duk mutumin da ya koyi ilimi, duk mutumin da ya karantar a ilimi, ya kira zuwa ga hanyar Allah daidai gwargwado wannan mutumin. A cikin wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yud'a aziman, za a kira shi da cewa babban mutum ne, sannan za a girmama shi fi malakutis samawat, a can wajen mala'ikun Allah waɗanda suke a sama. Ashe dan abun da kashi kana iyawa na ka taimaka mu addinin Allah ya ci gaba, to kai abinda ake fata kakkadi ba kadan ko kakkadi ba yawa, kai kokarin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kai akan wannan aikin, ka mutu akan wannan aikin, sannan ka roki Allah subhanahu wa ta'ala ya karba maka. Yan uwa musulmi, hanyoyi na kira zuwa ga Allah bude suke, kuma Allah ne kadai yayi yawa da su, sannan al'ummar da muke rayuwa a cikin ta tana buƙatar cewa a tallafa zuwa ga kiran Allah, zuwa kira ga Allah ba aikin na malamai ne kadai ba, ba aikin na waɗanda suka san abinda Allah ya ce bane, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, a'a, ya wajaba ne akan kowa, kowa ya kamata ya kawo gudunmuwar shi daidai gwalgwadon abinda kake iyawa. Abinda Allah yake so akan ayyuka ba yawa ba ko kadan, a dage a yi ta yi kuma a yi dan shi, saboda al'ummar da muke rayuwa a cikin ta tayi rauni akan tallafa ma da'awa ta addinin musulunci ta ci gaba. Idan ka ɗauka da'awa ta addinin musulunci, zowan musulunci a garinmu daidai 'yan shekarun da muka yi da yanzu, za ka ga cewa abubuwa sun sha baya, mutane sun koma zuwa ga shirka, mutane sun bar Allah, mutane sun koma zuwa ga jahilci na farko, ba dan komi ba saboda karamcin da'awa. Kowa ya rike hannuwan shi yana tunanin dole sai masu mulki za su yi, koko dole sai malamai ne za su yi. A'a, duk wanda yake ganin cewa zai iya wani abu wanda addinin Allah zai ci gaba tuyayi, idan ka shi kana iya ɗaukan nauyin ɗalibi, ka zan kibiya mai kuɗin makaranta, shi ma wannan kira ne zuwa ga Allah. Idan ka ga wasu mutane, wasu ƙauyuka suna buƙata a kai musu malami, ka ɗauki nauyin malami ya je ya karantar da su, shi ma kira ne zuwa ga Allah. Idan ka ga mutane suna buƙata a gina musu masallaci, ko a gina musu makaranta, ko a sai musu littattafan karatu, wannan duka ayyuka ne na kira zuwa ga Allah. Duk abun da ka shi kana iyawa, to ya kamata a ce mutum ya yi ƙoƙarin cewa kamin Allah ya ɗauki rayuwar shi ya yi wani abu wanda addinin musulunci zai ci gaba ta ƙalƙashin wannan abu. Sallah da za ka yi, da istighfari da za ka yi, da duk wata ibada da za ka yi, kai kaɗai zai amfana. Amma idan ka ɗauki nauyin ɗalibi, idan ka ɗauki nauyin malami, idan ka ɗauki nauyin tura malami zuwa ga wani gari ya yi wa'azi ko ya karantar, idan ka ɗauki nauyin sayen littattafai, idan ka ɗauki nauyin yaron da bai da ƙarfi ko maraya, ka ɗauki nauyin karatun shi, wannan duka kira ne zuwa ga Allah. Allah yake cewa wannan duka kira ne zuwa ga Allah. Sannan yana daga cikin kira zuwa ga hanyar Allah aiki da abu mai kyau, sannan da hani ga abu mai kyau. Wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya zabe mu mu zamanto al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba dan komi ba, saboda mun kasance muna yin umarni da aiki mai kyau, muna yin hani da aiki mara kyau. Wannan shine alkhairin da ke akwai a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk lokacin da al'umma ta kasance ba ta hani ga abu mara kyau, ba ta kokarin umarni da abu mai kyau, to wannan al'umma ba ta da alkhairi, babu babba babu yaro, wannan al'umma duka sun zamanto wa'ansu mutane lalatattu. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Allah yake cewa kuntum khaira ummatin, kun kasance ku ne kuka fi kowace al'umma alkhairi, ba dan komi ba, ta'muruna bil ma'ruf, kuna yin umarni da aiki mai kyau, wa tanhauna 'anil munkar, sannan kuna yin hani ga abu wanda baya da kyau, wa tu'minuna billah, kuma kuna yin imani da Allah. Duk lokacin da al'umma ta kasance babu mai tsawatarwa, babu mai yin umarni ga ayi aiki mai kyau da a bar aiki mara kyau, to wannan al'umma babu alkhairi a cikin ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito yake cewa, marra aminkum munkaran, duk wanda ya ga abin ƙi daga cikinku, falyughayyirhu biyadihi, to ya gyara wannan abun da hannun shi, fa illam yastati idan baka iya fa bilisanihi mutun yayi tirda Allah wadai fa illam yastati idan mutun bai iya ba ba zai iya ba to mutun yayi hani da wannan aikin mara kyau koda ga zuciyarka ne ka kyamaci cewa lalle wannan abun baya da kyau a kalkashin haka dole ne tarbiya sai mun kama da dan da ba naka ba da dan da ka aiwa da mutanen da kake cidawa da mutanen da ba kai ke cida su ba matawar in dai kaga suna yin aiki na banza in dai kana iya hana su to ya zama wajibi ka hana su su yi wannan aikin idan baka iyawa kai daidai abin da kake iyawa haka wani hadisi da Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace na hane ku da zama akan hanya sahabbai suka ce manzon Allah ba mu da wani wurin da zamu zama dole sai mun zamna a bakin hanya saboda nan muke zamna muke hutawa nan muke zamnawa muna hira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan dai ba ku iyawa dole sai kun zamna akan hanya manzon Allah yace to ku ba hanya haƙinta sahabban manzon Allah suka tambaye manzon Allah menene haƙin hanya yace musu ghaddul basar mutun ya kauda idanun shi banda kalle kallan banza banda kalle kallan matan mutane banda kalle kallan wane ne yake banna ana kokarin bin al'auran mutane dole ne idan mutum ya zamna akan hanya to ya ba hanya haƙinta shine ya kauda idan shi wa kaful aza abinda aka ga zai cutar da mutane akan hanya ayi kokarin cewa an kusar da wannan abu yaro aka ga zai fada a cikin inda zai sha wahala in dai kuna zamna akan hanya to ba sai uban yaro ba ba sai kanan shi ba ko magajin shi ya zama haƙin ku ne ku kauda duk wani abin da zai cutar da mutane akan hanya manzo Allah ya ce musu waraddus salam sannan duk mutumin da ya muku sallama ya zama wajibi ku amsa wannan sallama zaka taho mutun ya kalle ka ƙasa da sama dan gidan wane ne kaza irin kayan da ke gashin ka ma ya sani amma sai ka mai sallama sai ya kauda kanshi wannan baya daga cikin dabi'a ta musulmi baya daga cikin dabi'a ta aiki mai kyau da yin umarni ga aiki mara kyau manzo Allah ya ce wal amru bil ma'ruf yace idan kun zamna akan hanya ya zama wajibi ku zanki umarni da aiki mai kyau a kalkashin haka kaga wani ya zamna da daya wance kaje ka samu ubanta ina ganin wani yana zuwa wajen diyarka ba zuwa za a yi ba a ta ɗan dakuna a'a wal amru bil ma'ruf manzo Allah ya ce abinda kuka shi kuna iyawa to ku yi umarni da abu mai kyau manzo Allah ya ce wan nahyu anil munkar sannan ku yi hani da abu mara kyau duk al'ummar da take yin umarni da abu mai kyau take yin hani da abu mara kyau to wannan al'umma akwai alkhairi cikinta Allah subhanahu wa ta'ala zai tallafa musu zai kawo musu dauki a cikin duk wani abu na rayuwa da yake ba su tsoro matukar kuma al'umma ba ta wannan to wannan al'ummar ta halaka alherin da Allah ya ambata a cikin waccan ayat wannan alherin matawabba aiki mai da abu mai kyau ba a hani ga abu mara kyau to wannan alkhairin zai zaman cewa zai gushe daga wannan al'ummai hadisin Nu'man ibn Bashir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari yace kaga mutanen da suke yin umarni da abu mai kyau da mutanen da ba da suke hani ga abu mara kyau ya ba mu labarin cewa kamar wasu mutane ne wanda suka hau jirganya wannan jirganya sai ya zamana tana da mahawa a sama kuma tana da mahawa a ƙasa mutanen da ke sama idan suka ebo ruwa sai su ba mutanen da ke ƙasa sai mutanen da ke ƙasa suka ce to da mu zamna sai kun ebo ruwa ku miƙo mana mi zai hana mu hoshe wannan jirganyar ruwan ta ƙasa mu ma mu zanki ebo ruwa muna amfani da su to kenan kaga idan busu hana su ba hoshi wannan jirganyar ruwa su bullo za su halaka su duka ya zama wajibi su hana su hoshi wannan jirganyar saboda mi su samu su tsira su duka idan kuma suka bar su suka hoshi wannan jirganyar to da na ƙasa da na sama duka za su halaka manzo Allah ya ce to wanga shine misalin al'ummar da take umarni da abu mai kyau da al'ummar da take umarni ga abu mara kyau idan dai al'umma ta kasance ba kowa yayi shiru yana jira sai gwamnati yara suna shaye-shaye yara suna labewa suna iskanci yara suna abin da bai kamata a unguwa ba dole sai yan fatiri ne za su zo su kama su ba a'a in dai manzo Allah ya ce in dai al'umman nan tana aiki da abu mai kyau tana hani ga abu mara kyau manzo Allah ya ce to wannan al'ummar dukan su za su tsira amma in dai ba su aiki mai kyau idan bala'in ya zo to ba wai wanda yayi bane bala'in kadai zai hada ma kowa da kowa ne zai ji a jikin shi Allah ya ce wattaqu fitnatan ku ji tsoron wata fitina wadda la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ba wa'anda suka yi zalunci bane kadai abin zai shafa idan musiba ta zo duka kowa da kowa ne zai halaka a cikin wannan musiba Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu lalle cewa al'umman mu tana buƙatar cewa kowa ya sa hannu akan cewa a kira zuwa ga Allah a kira zuwa ga yaƙi ga shirka a kira zuwa ga abinda zai sa addinin Allah ya ci gaba sannan al'umman mu suna da buƙatuwan cewa kowa ya kamata ya kama a cikin yin umarni ga abu mai kyau da yin hani mara kyau idan muka yi haka to tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun tsira idan kuma bamu yi haka ba menene sakamakon mu Allah yace lu'inal lazina kafaru Allah yace an tsire makafirai na daga bani Isra'il ala lisani Daud akan halshen annabi Daud an tsine musu akan halshen annabi Isa an tsine musu Allah yace dan me aka tsine musu zalika bima asawwa kanu ya'taduna saboda sun saba ma Allah kuma sun kasance suna ƙetare iyaka me yasa Allah ya tsine musu kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu ba su yin hani ga wani aiki na banza da mutane suke yi a cikin gari kowa ya kama bakin shi yayi shiru kowa ya kama hannuwan shi Allah ya ce idan dai al'umma bata yi aiki da abu mai kyau ba yadda Allah ya tsire ma waccan al'ummar haka duk al'ummar da ba ta umarni ga abu mai kyau ba ta yin hani ga abu mara kyau wannan al'umma ita ma Allah subhanahu wata'ala zai tsine mata Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu a ƙalƙashin wannan Ibnu Abbas yake cewa lu'inu bi kulli lisan an tsine musu da kowane halshe lu'inu ala ahdi Musa fi at-Taurat Ibnu Abbas yake cewa an tsine musu a cikin at-Taura zamanin annabi Musa wa lu'inu ala ahdi Daud fi az-Zabur an tsine musu a lokacin annabi Daud a cikin az-Zabur wa lu'inu ala ahdi Isa fi al-Injil an tsine musu a lokacin annabi Isa a cikin al-Injil sannan wa lu'inu ala ahdi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi al-Qur'an an tsine musu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al-Qur'ani me yasa saboda wa'annan al'ummar ba su yin umarni ga abu mai kyau kuma ba su yin hani ga abu mara kyau dan haka duk al'ummar da ba ta wannan to sai dai Allah ya kiyaye tabbas abin da ya faru ga banu Isra'il su ma wannan al'ummar wannan abin zai faru a gare su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin da Huzaifa ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda raina yake ga hannun shi la ta'murunna bil ma'ruf za ku yi umarni da abu mai kyau wa la tanhawunna 'anil munkar koko ku yi hani ga abu mara kyau aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaban min thumma tad'unahu fala yustajabu lakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma al'umma shi na rantse muku da Allah da raina yake a hannun shi ko dai al'umma kowa ya tashi ya kama ayi kira zuwa ga Allah kowa ya tashi ya kama hannun masu yin banna sannan wannan al'umma su yi hani ga abu mara kyau manzo Allah yace in dai al'ummar da bata yi wannan abun ba manzo Allah yace yayi kusa Allah ya turo muku wani bala'i Allah ya turo muku yunwa Allah ya turo muku barazana Allah ya turo muku fargaba ba ka da izinin kai da dukiyarka kai yanda kake so saboda kana tsoron ka ci ko dare yara su tare ka su amshe ma salula koko kana tsoron ka ci ko dare yara su tare ka su amshe ma moto kana tsoron ka ci ko dare kamun ka dawo yara su dirama gida su ma banna manzo Allah ya ce duk abin da ya kawo wannan bala'in to matukar al'umma dai ba ta yin umarni ga abu mai kyau ba ta yin hani ga abu mara kyau manzo Allah ya ce yayi kusa Allah ya turo muku wani bala'i sannan ku ta alqunutu ku ta kira ku ta salloli ku ta kira Allah ya jaye muku Allah ya kijaye muku wannan bala'in ba dan komai ba saboda kun bar yin umarni ga abu mai kyau kun yi shiru ana taɓanna sannan wannan al'umma ba ta kira zuwa ga Allah kenan da al'ummar da take so ta tsira da al'ummar da take so Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kwanciyar hankali ya ba su timaka ya ba su abinci da sauki kowa yayi rayuwa mai dadi yayi rayuwa daidai gwalgwado da mai kudi da talaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dole ne sai an yi ruku da abu mai kyau an yi hani ga abu mara kyau a sannan ne kadai al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta tsira idan ka doka halin da muke ciki a yau mai shi yana kuka marashi yana kuka kowa yana ta kuka ga tsada ga yunwa sannan kuma ga rishin tarbiyya kana fargaba ɗanka ta tai makaranta kana fargaba ɗanka ya tai makaranta saboda baka san da wa za ya mu'amala ba kana tsoran matarka ta tai gari saboda baka san tawa da suwane ne za ta haduwa da suwane ne za su mu'amala kiran tarbiyya ko aiki da abu mai kyau ko hani ga abu mai kyau mara kyau ba wai dole sai diyanka ba dole ne kowa ya kama da hukuma da wanda ba hukuma ba kowa ya yi daidai gwalgwadon abin da yake iyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana idan dai mun yi wannan to wannan al'ummar misalin ta misalin al'ummar da muka bada misali wanda suke cikin ruwa idan suka bari aka fashe jirgi za su halaka idan kuma suka bari aka bar shi za su tsira su duka shine abinda malam yake ce mana adda'watu ilai mutun yayi kira zuwa ga addinin Allah mutun yayi kira zuwa ga yaki ga shirka mutun yayi kokarin cewa yadda kake tunanin ka kawo abinci a gidanka yadda kake tunanin ka gadiyanka sun hita da sutura mai kyau yadda kake kokarin ka ga cewa ka kwanta abu mai kyau yadda kake kokarin cewa a ganka asirinka bai tonu ba ya kamata ka zanki tunanin menene zaka yi ma Allah wanda addinin Allah zai ci gaba ta kalkashin wannan idan kai haka a lokacin nan ne ka cika sharadi na kai kira zuwa ga Allah kamar yadda malayan mana bayani bayan an nemi ilimi an yi aiki da wannan ilimin sannan kuma a kira daidai gwalgwado kakkarena duk abin da ka shi kana iyawa ko da tsintsiyen masallaci ce in ta lalace ka so ta 20 ka kawo ka rike wannan abin ka rike wannan abin har Allah ya dauki rayuwarka idan dai Allah ya karba maka wallahi ta dalilin shi sai kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya saka aljanna mutanen karkara da suke zamne Allah ya kawo ka birni kai ka zamna ka koyi ilimi baka da halin ka je ka koya musu ka dauki nauyin malami ya je ya zamna wata ɗaya wata biyu ko ko duk mako mako idan zuwa yana karantar da su sallah yana koya musu azumi yana koya musu abinda Allah ya dora musu idan aka yi haka shine malam yake ce mana adda'watu ilai kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala a nan lokacin mu yayi abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure ko tuntuban halshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.